في كتب ابن مصر اسلامهم لا يرفض ولا يرفض ولا
يرفض
ولا يرفض ولا يرفض ولا يرفض ولا يرفض ولا يرفض ولا يرفض ولا
تاجرها أي لمسي غراما كثر
ورجل من السهاج وأبا السير فيه
مؤنأن وليشترى
ومرسل الثاني
إذن صحابي يكاو حديث وأن أنصر شيء أصنع باب شيخو بمثل انتبا wanda an tabbatar da lalle ya karba ne wajen sahabi wannan sahabi to wasal wannan ana daukar sahabi matsayin muttasili a zancen da yafi inganci wanda mafi yawan malamai sun yanke da haka haka ma kuma malaman hadisi wanda suke sharanta inganci a hadisan da suke ruwaitowa wanda suke daukar cewa hadisi mursali rarrauna ne to amma a nan sun ɗauki mursalin sahabi a matsayin muttasili ya sa aka duba Buhari da Muslim za a ga hadisai da yawa irin wayannan wasu da yawa daga cikin hadisan Huraira ya karba ne wajen wasu sahabba akwai da yawa da ya karba wajen manzon Allah ko kai sai a gaban sa ne aka yi amma akwai da yake ya karba wajen wasu sahabba ko ka ba da Ibn Abbas sannan Ibn Abbas a hadisan da ya ruwaito akwai wanda ma abin da Allah ya afutinka ba ka haife shi ka kenan ba shi ya gani ba ya ruwaito ya karba ne wajen wani ya ruwaito ne wajen wani to amma da irin wannan ana dauka a matsayin muttasili kamar misalin wanda ake dauka cewa a matsayin muttasili kamar wanda yake ya ji hadisi daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama alhali a sanin hadisin yana ba musulmi ba yana kafiri islamu ba da wafatin sannan musuluncin sai bayyana ba wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ko da yake ba za a ce sahabi bane amma kuma hadisin sa za a dauka musu cewa muttasili anan ne ake cewa ina ne tabi iya waito hadisi ma kuma sai a ce hadisin nan muttasili ne ba mursali ba to shi ne kamar wannan domin yanzu shi wannan ba za a lissafa shi a sahabbai ba tunda sharadin a lissafa mutum cikin sahabbai ya zama san da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin imani yana musulmi ba wanda yake a san da ya ga annabi ba musulmi ne ba sai daga baya musulunta wannan ba sahabin to amma kuma da abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam za a dauka a matsayin muttasili in ya waito to aka kawo misali da tanuhi wanda hirakar ya aiko wajen manzo sallallahu alaihi wasallam to tanuhi din nan san da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wasiƙa ya ga annabi amma bai musulunta ba sai daga baya sai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya musulunta to yanzu shi wannan tanuhi din abin da ya ruwaito kamar kissar da ya ruwaito ta zuwan nasa wanda Imam Ahmad ya fidda hadisin haka Abu Ya'la ya fidda hadisin za a dauka a matsayin muttasili ba za a ce mursali ba ne to wanda yake ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa alhali sannan baya halin tamizi baya iya bambancewa yana yaro karami misali kamar sayyidina Muhammad ibn Abi Bakar kike wanda yake ce an haife shi ne ma a cikin hajjin ban kwana yasa bayan haihuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai haura watanni uku ba kwanaki a duniya gaba daya bayan haihuwar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kuma tanne uku ba a duniya yayi wafati to shi yasa yanzu shi ya ga manzo Allah ana da safata cikin sahabbai amma kuma abinda yake ya ruwaito ba a lissafa shi akan matsayin mursalin sahabi bara na dauka a matsayin mursali to shine ba a karkashin wannan lata zi baya karkashin wannan to gaskiyan ce an rajulin sun karba hadisin daga wani mutum ana dauka muttasili ne illa iyaka mufhami ne za a ce muttasili ne amma mufhami ne wasu suka ce a munkadi'i ne ko kuma a ce mursali ne shine inda aka ciro daga malaman usulu a ce munkadi'i ne shine abinda aka ciro daga Abu Abdullahi al-Hakim a littafin sa ma'rifatul usul al-hadith wato wannan dai akan cewa shi mufhami ana daukar sa muttasili ne sai dai ifhamin da yake ciki ko kuma gaba daya ai an ambaci cewa daga wani mutum da ba a ambaci mutumin ba ai duk tafiya su da shi yasa kenan sai a ce munqadi ne kenan to shine hasalin sabanin da yake ana to
kaga ta ce arji
haka nan a tantan da farin jai wato wasu malamai ne fitraki ana yake fitraki wani baiti kan jalalul jinis yake cewa qultu al-asawqu annahu tasilu lakinna fi isnadihi man qultu al-asawqu annahu muttasilu lakinna fi isnadihi man yashhadu yace zancen da yafi inganci a ce irin wannan muttasili ne hadisi aka ce daga wani mutum ya ce ya karbo daga wani to wannan za a ce muttasili ne lakinna fi isnadihi man yashhadu sai dai a ce a cikin isnadin akwai wanda wato ba a sani ba to
kaza ka kila arzini kutubun lan yusam hami
da yasa ake cewa abinda Ahmad ibn Shakir ya faɗa a ta'alikin ne wa alfiyan nan a nan wajen inda ya karfafa cewa ai hadisin irin wannan za a ɗauka a matsayin munkadi to abinda shi ya karfafa din shi ne rarraunin zancen da ya ta ƙoƙarin ya soke na cewa a kan mutasiri ne ba daidai ba ne to wannan zancen ya fi ƙarfi kuma ya fi ƙarfi shi zancen da ya ta ƙoƙarin sai ya sassoke to wannan zancen ya fi ƙarfi to kaza ta fil arzikin kutubun haka nan littattafai na misal haliluha da ba an ambaci wanda aka aika da ita ba to shi ma za a ɗauka a matsayin wato munkadi ne yayin azancen da ya fi rinjaye ko ba a san me ya alamtu da shi ba me ya tsufantu da shi ba wanda yake za a karba ne ko wanda ba za a karba ba ya sunan sa ya da sauransu duk ba a san wannan ba to shi ma za a ɗauka a matsayin cewa munkadi ne tunda shi wanda aka aika wa da takardar ba wai ya gamu da wanda ya aika wa da takardar ba ne wanda ya aika masa da takardar ba ne amma ya ga wanda aka aiko da takardar ne wanda kuma shi wanda aka aiko da takardar nan ba a san wane shi ba shi ya sa kenan za a ɗauka akwai inkidari a ciki. Mattasan mattasan a wani tsadura mattasan ittasan da sun ne to ta haka nan inda aka ce an karɓo daga mutum daga sahabbai wato ba za a ɗauka kan cewa muttasili ne ba saɓani a cikin wannan inda aka ce an karɓo da wani daga sahabbai to wannan za a ɗauka a matsayin muttasili ne sai rafi ya ce idan ya zo halin kasancewarsa mu'an'ani kama an rajulun minas sahabati ba cewa ya haddasa ne rajulun minas sahabati ko rajulun minas sahabati ba a'a ya ce an rajulun minas sahabati to wannan sai rafi ya ce ba za a ɗauka a matsayin hadisi muttasili ba amma wannan wato akwai magana a kai wasu da yawa daga malaman wato sun ɗauka a matsayin dai muttasilin ne wato kamar Baihaqi to kamar idan a littafinsa Al-Qira'atu al-Sulaiman ya waito hadisi daga Muhammad ibn Abi Aisha daga wani mutum daga sahabbai ya cewa kaza sai a bayan ya gama kawo hadisin ya ce wannan isnadi ne ingantacce sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu amintattu ne cewa ba a fi dunan sahabi ba wannan ba suka ba ne da yadda ake bukatar suna inda ana bukatar a san wane ne don ba bai zamo lalle adali ba amma da yake ya zamo adali to ne ma na bincike to walista ba a zaɓi wannan kuwa wato shi Jalaluddin Suyuti ya goyi bayan abinda sai rafi ya zaɓa a nan to yanda malamin malamansa ma Iraki Zainuddin Iraki shi ma haka ya zaɓa to wa aba al-sayrati mu'an'ana al-sayrati wani sa yana ƙara kafin kuma an ƙara kafin ne wato ma'anar dai bata sauya ba to wasu malaman kamar sayrati sun karɓa wanda yake mu'an'ani to
الله.